Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 25, 21 da kuma 16. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama ta ce kai tsaye ta tashoshin gidajen FM na VOA Africa akan mita 102.5, sai radio amfani, sarauniya, fara'a, nomad, da Allah da kuma niyya. Kana masu na'urar kwamfuta suna iya daddangwala voahausa.com a duk lokacin da suke son kama tashar. Masare assalamu alaikum barkamu da haka barkamu da saduwa da ku yau Lahadi 20 ga watan Nuwamba na shekarar 2016 Ladan Ibrahim Ayo ne daga nan birnin Washington DC tare da Ibrahim Kalmasi Garba da ma sauran aboka aiki muke farin cikin daukan dawaniyar kawo muku shirin a daidai wannan lokacin kafin ku ji abin da shirin namu ya kunsa Ibrahim a ba mu kanun labarai
To shugaban Amurka Barack Obama ya ce kar matasa a Latin America da Caribbean su kadu da zaben Donald Trump Mitt Romney, wanda ya kasance ɗaya daga cikin mafiya zafaffar suka ga Donald Trump, ya gana da shi jiya Asabar. Sannan yau Lahadi, masu ra'ayin riƙau a Faransa ke zaben fidda ɗan takarar shugaban ƙasa a zaben da za a yi baɗi.
To ma da lakanun labaran kenan. A cikin shirin za ku yi cewa ƴan shi'a sun gudanar da zanga-zangar lumana a Yola, fadan gwamnatin jihar Adamawa.
Su da masu jerin gwanon sun ma mika takardar neman da a saki Sheikh Ibrahim Zazzaki tare da kuma waɗanda ake kame da su ba tare da wani sharadi ba.
A can jamhuriyar Niger ko gwamnatin kasar ce ta ce za ta fara aikin sa ido ga asibitoci a cikin kasar ko saboda me
ba daga karfe 8 na daren yau Lahadi ƴan soti za su fara zagayen asibitoci don tantance jami'an da ke kan aiki da waɗanda ba sa kan aiki
haa kuma muna dauke da addu'o'in da mabiya addinin Krista suka yi domin samun zaman lafiya a Najeriya amma fa waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya
Assalamu alaikum masu saurare ga labaran mai karantawa Ibrahim Kalmasi Garba. Shugaban Amurka Barack Obama ya aika da sako jiya Asabar ga matasa 1000 masu tashe a fadin Latin Amurka da Caribbean game da shugaban Amurka mai jiran gado Donald Trump da cewa kar ku yi mummunan zato. Da yake jawabi a wani taron jama'a a babban birnin kasar Peru, Obama ya amsa tambayoyi daga matasan da ke cikin taron. Da suka zaku su san makomar al'amura yayin da Amurka ta samu sabon shugaba. Obama ya yi kira gare su da su yi kyakkyawan zato. Yana mai gaya musu cewa babu wanda zai kyautata al'amura muddin bai da kyakkyawan fata. Ina ganin yana da muhimmanci ga kowa a fadin duniyar nan cewa kar ya gaggawar yanke hukunci amma a bari a ga kamun ludayin shugaba mai jiran gado ya gama naɗe-naɗen muƙarrabansa. Su yi nazarin al'amura su samu su san inda suka dosa game da manufofin gwamnatinsu a cewar Obama. Shugaban na Amurka da sauran shugabannin ƙasashen duniya sun je Lima ne halartar babban taron tattalin arziki na shekara-shekara na yarjejeniyar Asia Pacific APEC a takaice. Ga dukkan alamu dai wannan shi ne karo na 52 kuma na ƙarshe na ziyarar ƙasashen wajen Obama a tsawon shekaru 8 ya kasance shugaban Amurka. Mitt Romney, wanda ya kasance ɗaya daga cikin mafiya zafaffar suka ga Donald Trump, musamman a farko-farkon yaƙin neman zaben shugaban ƙasar Amurka, ya shiga jerin manyan da suka gana da Donald Trump jiya Asabar. A ƙoƙarin cike muhimman mukamin gwamnatinsa da shugaban Amurka mai jiran gadon yake yi. Sauran waɗanda suka je kulob ɗin golf na Trump da ke New Jersey don ganawa da shi sun haɗa da ‘yan gwagwarmayar yaɗa ilimi Michelle Rhee da Betty DeVos da kuma Janet James Mattis Morabus wanda ke cikin waɗanda ake tunanin ba su jagorancin hedkwatan tsaron Amurka ta Pentagon. Trump ya gaya ma ‘yan jarida a harabar wurin da ake kira kulob ɗin golf na ƙasa na Trump cewa ganawar ta gudana cikin matuƙar nasara. Yana mai nuna alamar nasara da yatsunsa yayin da shi da Romney ke fita. Romney, wanda a baya ya kira Trump mayaudari kuma ɗan damfara, ya gaya manema labarai cewa da shi da Trump ɗin sun yi abin da ya kira tattaunawa mai zurfi kuma mai yawa kan harkokin duniya. To karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yau Lahadi, masu ra'ayin riƙau a Faransa ke zaben fidda ɗan takarar shugaban ƙasa a zaben da za a yi baɗi. bayan yakin neman zaben da ya fara ja'a kan damuwa game da kwararar baki zuwa Turai da kuma hare-haren masu tsaurin ra'ayi a Faransa. Bayan ƙuri'ar ficewar Burtaniya daga EU wadda ake lakabi da Brexit wadda ta zo da bazata da kuma nasarar da Donald Trump ya yi a zaben shugaban Amurka, yakin neman zaben shugaban ƙasar Faransa na ɗaukar salon zama wata fafatawar ƙiyayya tsakanin daɗaɗɗun jam'iyyu da kuma sabbi masu manufar bin son ran jama'a waɗanda ke tashi. Mutane bakwai ne ke takara a yau Lahadi a zangon farko na zaben ɗan takara, inda tsohon shugaba Nicolas Sarkozy ɗan shekaru 61 da haihuwa da kuma tsohon firaminista François Fillon ɗan shekaru 62 da Alain Juppé ɗan shekaru 75 da haihuwa ke kan gaba. Shugabar Jamus Angela Merkel za ta yi takarar wa'adi na hudu a cewar wani babban jami'in jam'iyyarsu ta Christian Democrat CDU. Merkel ta kira taron manema labarai da ƙarfe 1 na yamma a gogon yankin, abinda wasu 'yan siyasa da kafofin yaɗa labarai ke ganin alama ce cewa ta yanke shawarar yin takarar. Dama wasu 'yan jam'iyyarsu ta CDU ɗin sun ce Merkel za ta yi wato sake yin takarar. Merkel, 'yar shekaru 62 da haihuwa, da dama na ɗaukar ta a matsayin mai haɗa kan jama'a a Turai a daidai lokacin da ake fuskantar rashin tabbas bayan ficewar Burtaniya daga tarayyar Turai ɗin da kuma zaben Donald Trump a matsayin shugaban Amurka na gaba. Faduwar jirgin ƙasa a arewacin Indiya ta yi sanadin mutuwar mutane 96 tare da raunata wasu 100. Masu ayyukan ceto da 'yan sa kai na duba taragan da suka yi kaca-kaca don ko sa ga ƙarin waɗanda ke raye a wannan faduwar jirgin da ta auku da safiyar yau Lahadi daura da Kanpur da ke jihar Uttar Pradesh. Tuni aka tura ɗumbin motocin ɗaukar marasa lafiya zuwa wurin. Nan take dai ba a san dalilin gocewar 14 daga cikin taragan jirgin daga kan hanyar dogon ba. Indiya na ɗaya daga cikin ƙasashen duniya masu hanyoyin jirage mafiya yawa a duniya, to sai dai ba a cika kula da su ba, kuma munanan haɗura sun faifaruwa da su.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. To bari mu faro takon daga birnin Yola fada gwamnatin jihar Adamawa, inda 'yan shi'a suka gudanar da zanga-zangar lumana kuma aka yi musu alkawarin za a saurare su. Ga Ibrahim Abdulaziz da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Suraya kungiyar 'yan uwa musulmi sun koyi jerin gwano ne har zuwa ofishin hukumar da ke shiyar Yola, shiyar da ta kunshi jihar Adamawa da Taraba, inda ko suka nemi da a saki shugabansu Sheikh Ibrahim Yakubu Zazzaki. Su da masu jerin gwano sun ma mika takardar neman da a saki Sheikh Ibrahim Zazzaki tare da kuma waɗanda ake kame da su ba tare da wani sharadi ba. Dawud Zakariya, ɗaya daga cikin jagororin kungiyar na 'yan uwa musulmi, ya ce yanzu haka hukumomin ƙasar na fa neman mai da su saniyar ware.
Mu an mai da mu saniyar ware, mu minority ne, amma kuma sai gwamnati ta mai da mu saniyar ware kullum sai kisa. Tun a 2014 ya zama kan cewa gwamnati ta zo ta bude wuta ta kashe mutum 34 har da 'ya'yan jagoran mu Malam Ibrahim Yakubu Zazzaki, ba wani action da aka dauka. Haka zalika a 2015 a December aka zo Zaria aka bude wuta ba tare da an dauki wani mataki ba, aka kashe mutane wajen sama da 1000, ba wani mataki. A 2016 aka zo aka sake kashe mutane a lokacin Ashura a funtuwa da wasu wurare, ba wani action. Aka kuma ya zama a wannan sati ran Litinin 'yan uwanmu sun taso daga Kano za su yi observing wannan yomu 40, aka zo aka kashe musu sama da mutum 100, ba inda aka ba wa dan sanda doka kawai ya zo ya kashe mutum. Dole sai an bi abin da ake cewa due process, a bi mataki, akwai kotu, akwai matakai da za a bi na shari'a.
Ibrahim Kawgaraka da ke ma zama jami'in hukumar wanda shine ma ya kafi takardar kokin, yace hukumar za ta yi duk wani abin da ya dace a yi.
So mun karbi korafi kuma muna ba da tabbacin cewa korafin sun nan in Allah yarda zamu yi akacin gari mu mika shi ga duk inda ya kamata insha Allah. Already kesa su yana commission, an riga mention da kesa commission, har an yi sitting, an yi hearing, an yi komai da komai akan kesa su. So har yanzu dai ana kan aiki akai insha Allah. So lokacin da komai da komai abin nan za mu publish komai kuwa zai ji Allah yarda.
Amma kun je ne ma da ofishin jakadancin Amurka ke Abuja da ma fitar da sanarwa, inda ko ta nuna rashin jin dadin ta dangane da yadda aka kashe 'yan shi'a a jihar Kano. Amurkan ta ce 'yan shi'a kamar sauran 'yan Najeriya su ma fana da 'yancin yin addinin su kamar yadda suka fahimta ciki ko hada tattaki, matuƙa za su yi cikin lumana, kuma dole ne ma Najeriya ta ba su kariya, yayin da su ma 'yan shi'ar inji Amurka dole ne su bi dokar ƙasa. Ga masana irin su Dr. Ali Tulle na kuma ganin fa akwai abin duba dangane da abin da ke faruwa a yanzu.
babu inda aka ce idan mutum zai yi jerin gwano idan ba a bashi permit ba a kama shi a kashe shi ko kuma a bar mutanen gari su kashe shi ana gani wannan gilla ne wannan zalunci ne abinda bai kamata bane kuma abi ne wanda zai iya jawo musiba babba ga kasa kamar yadda na Boko Haram a can baya aka zuga gwamnati aka ce da su ai su yan da akidar da khawarij ne ana iya kashe su aka kashe sannan yau muka zauna sama da shekara 6 cikin bala'i to muna ga wannan da ake yi wa Shi'a ba daya ba ba biyu ba ya kamata ai hattara to wannan abu ba zai taba haifar mana da alheri ba
Ibrahim Abdulaziz sashin Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya
To Allah ya kiyaye daga Najeriya bari mu tsallaka zuwa makwabciyar ta wato Jamhuriyar Niger akan shirin da gwamnatin kasar ta ce za ta fara yau Ladi na sa ido ga asibitocin kasar saboda gano wasu likitoci da basu bakin aiki da kuma wasu ne suke bakin aiki ga Sulaiman mun bar mu da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton
Onami en place 5 comités qui vont sionner tous les CSI de Niamey.
Ministan kiwon lafiyar al'ummar Niger Dr. Iliasu Idi mai nasara kenan lokacin da yake yi wa majalisar dokin kasa bayani a game da wasu sabbin matakan da gwamnatin kasar take shirin dauka don tunkarar matsalolin da ake fuskanta a asibitoci mallakar gwamnati. Ministan ya bayyana cewa daga karfe 8 na daren yau Lahadi En soti za su fara zagayen asibitoci don tantance jami'an da ke kan aiki da waɗanda ba sa kan aiki a wani yunkurin shafa hawayen talakawa a fannin kiwon lafiya.
Déjà les véhicules sont stationnés dès ce matin au niveau du ministère dimanche à 20h ils vont commencer.
Ainihi dan majalisar dokokin ƙasa Lami Dogumuni Haruna ne ya buƙaci ministan kiwon lafiya ya hallara a majalisar don yayi bayani akan takaddamar da ke tsakanin gwamnati da likitoci masu ƙwarewar musamman wato medicine specialist. Waɗanda suka shafa shekaru biyu suna yajin aiki don tilastawa gwamnatin Niger ta basu wasu kuɗaɗen allowance. Akan wannan batu ga yadda muhawara ta kasance tsakanin 'yan majalisar a yammacin Asabar.
Menene dokar ƙasa ta tanada game da 'yan likitoci da suke zuwa su buɗe kabine prive ko kuma clinic alhali sai ka zo likita sai ka gani medicine ya ce maka gaugawa yake zai ta clinic ko ya baka rendezvous ka ta clinic yinki shiga iske shi alhali kuma in aka yi la'akari kasan da ta tafiya ma mutanen nan makaranta suka yi karatu har suka kai ga wannan lokaci
conseiller chargé de mission da kuka dauka nawa ake bin su wanda basu wani aikin komi basu wa talaka amfani ma'aikata su yi shekara biyu suna yajin aiki saboda miliyan 200 mutane nawa suka mutu saboda wannan grafikin tafiyar kasa sai ana yi ana hangen nesa duk abin da muka yi zai komo mana a sakamako ha ko alheri ko sheri to dan Allah mu halka mu tashi da kwana dan talaka ne muka zo wannan gurin shi shugaban kasa da aka zaba da ƙuri'a talaka ne ba darajar kasar mun bace ma a ce yau saboda miliyan 200 talaka bai samu a yi mishi magani a gidan magani bai fuskantar ƙwararren likita
situation specialist ba magana ya yi aiki bace mu dai gare mu mamara kuma cikin mutuwa dan ni nace haka na ba ma likita marai banda wannan na NFS wanda aka aro likita gidan rumi shi ma yana ji in an kai kwana uku da yana tsaya
daga cikin likitoci masu ƙwarewar musamman 295 da ake da su a Niger 95 ne yake aiki a yankuna 7 na wannan ƙasa yayin da ragowar ke birnin Yamai abinda gwamnatin ke ganin rashin dacewarsa saboda haka tace za ta dauki matakai to amma kungiyar semester waɗannan likitoci ta sha dora alhakin dukkan al'amuran da ke wakana akan rashin samun albashin da ya dace da fannonin da suka karanta dalili kenan da suka dage har sai gwamnatin ta saka su cikin kyakkyawan yanayin aiki da na rayuwa kwatankwacin na takwarorin su a kasashe makwabta inji su Sule Mumuni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger
Jar bari in bude maka ai mulki nikima ce ta Allah sannan shine hanyar halaka in kai adalci
to haro yau dai muna cikin jamhuriyar Niger din wannan karan ko akan rahoton mutanen da suka mutu ne da waɗanda suka nakasa sakamakon hadarin mota daga shekarar 2011 zuwa 2015 ga Haruna Mamman Bako da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton
Eternal God we want to thank you for our country, Nigeria. We want to thank you for the great history of this country, the largest black country in the world.
Yadda manyan shugabannin majami'u suka riƙa yin addu'o'i ɗaya bayan ɗaya kenan a wani taro da ya zama na farko da ƙungiyar Kristoci 'yan siyasa daga shiyar Arewa za su gudanar domin su yi wa ƙasa da mahukuntanta da al'ummanta addu'o'i tare da fatan zaman lafiya da kwanciyar hankali. Kakakin majalisar wakilai kuma ɗaya cikin jigajigan da ƙungiyar ta karrama, Honorable Yakubu Dogara, ya bayyana muhimmancin taron.
Ni muhimmancin wannan ranar shine yadda ilahirin al'umman Kristi a Arewa suka taro don su yi godiya wa Allah na farko, su kuma gode wa shi shugaban kasa don daukan ɗayanmu da yi shi SGF kenan bashi appointment, da kuma ni wanda na taso daga Arewa maso gabas. Allah ya yi ni speaker kuma yana bani goyon baya. Abinda na ga dace a yi shine maganan da aka yi a nan, cewa kasan nan ya kamata mu haɗa kai da musulmi da krista, musamman ma a arewacin Nigeria, a samu zaman lafiya don a gina kasa.
Mace ɗaya tilo da ta taɓa yunkurin tsayawa takarar shugaban kasa daga shiyar Arewan, Madam Sarah Nazuwa Jibril Jakadiyar Nufe, ta ce wannan taro alama ce na ƙara fahimtar juna daga manyan addinan nan guda biyu, saboda a cigaba da zaman lafiya a ƙasa.
Ya nuna cewar akwai addinai na Krista da na Musulmi, kuma ana bukatar ganewa da juna kuma tsakanin Krista da Musulma, kuma a tuna cewar dokoki na Allah da ya fara daga Annabi Ibrahim in muka koma ɗaya ne. So wanda muna cikin siyasa ya kamata mu tuna da tsoro Allah, abubuwa da Allah ya koya mana. Kuma na san cewa akwai a rubuce wasiku da Prophet Muhammad, peace be upon him, ya fada cewa ya kamata mu yi la'akari, don in Allah ya ce kada kowa ya zubar da jini saboda dalili ko na menene, akwai shari'a a nan duniya kafin mu kai ranar shari'a.
Manyan 'yan siyasa daga shiyar Arewa, masu ruwa da tsaki da kuma masu fada aji sun halarci taron. Wanda ya wakilci shugaban kasa Muhammadu Buhari shine ministan kula da al'amuran cikin gida Abdulrahman Dambazau. Gwamnan jihar Taraba Deros Ishaku shine ya wakilci tsohon shugaban kasa General Yakubu Gawan Mai Ritaya da sakataren gwamnati David Babacir Lawal wanda aka karrama. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
To, da fatan za a gafarci mu rahoton samar da zaman lafiya kenan daga babban birnin tarayyar Najeriya Abuja, wanda Madina Dauda ta aiko. Yanzu ga rahoton da Haruna Mamman Bakwa ya kuma daga Jamhuriyar Nijar akan wato hadari da aka samu wanda ya dalilin mutuwar mutane da dama a shekarar 2011 da zuwa 2015. Ga Haruna Mamman Bakwa.
Tsakanin shekara 2011 zuwa shekara 2015, mutane 31,270 ne suka samu hatsurtsura a cikin zirga-zirga a Jamhuriyar Nijar, kuma 436 suka rasa rayukansu, yayin da 15,392 suka samu mummunan rauni, daga cikinsu waɗansu sun musakanta har abada. Ministan sufuri na Jamhuriyar Nijar, Ladan Hamidu Chana, shine ya bayyana haka a lokacin da yake jawabi a madadin gwamnatin kasar albarkacin ranar Afrika ta kiyaye haɗurɗuran ababen hawa, wadda aka makala ga ranar da Majalisar Ɗinkin Duniya ta keɓe domin tunawa da waɗanda suka samu haɗurɗura a cikin zirga-zirga a yau. Kuma maudu'in na bana shine haɗurɗura a cikin zirga-zirga, dukkanmu ya kamata mu dakatar da wannan itila'in. Ministan sufuri na Jamhuriyar Nijar, Malam Hamidu Ladan Chana, ya ci gaba da cewa
ces actes corporels sont du essentiellement refus de priorité à l'accès de vitesse au téléphone au volant et à la conduite.
Waɗannan haɗurran da ke faruwa a cikin zirga-zirga, ababen da ke haddasa su sun haɗa da bihin bisa hannun da ba naka ba, ko shaye-shaye, ko buga waya a lokacin da ake tuki, ko maƙin kiyaye ƙa'idodin tuki, ko yin gudu na fafalaki a lokacin da ake bisa abin hawa. Haka masana na cewa a nan Jamhuriyar Nijar, kashi 60 cikin 100 na haɗurran da ake samu mutane ne ke haddasa su. Kuma ababen da a sanadiyar wannan lamari shine rashin kyawun hanyoyi da ma rashin lafiyar motoci.
Le mauvais état des routes, des véhicules et en enfin l'interaction de l'ensemble de ces femmes.
Shiko Asuman na alu shugaban kungiyar drobobi an jalab rashin birnin Gwandi yana cewa rashin biyar tsarin tuki shine asalaliyar hadururin mota.
Da abin da ya taho sai a ce Allah. Alarki yanzu mutane ba sa aiki da kwaddu ne. Menene ba su aiki da kwaddu? In hakana aiki da kwaddu wadatacce to ban ci hadari ba zai same ka ba. To hadari na samuwarka amma abin nan zai to maka da sauki duwa da yayi kuma sai ya zaminta alƙawarin nan da ka dauko na kwaddu sai ka yassai.
Haruna Maman Bako na birnin Gwanne sashen Hausa na murya Amurka daga birnin Gwanne a Jangodiyar Nijar.
To Haruna Maman Bako kenan, har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na nan murar Amurka da ke birnin Washington DC. Yanzu muna agogo ya ce karfe 10 na safe da minti 21. Ga kuma shirinmu na gaba.
Masu sauraro, barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na duniyar Amurka wanda ni Mahmud Lalo zan gabatar.
I congratulate Donald Trump,
the European Union and the United States.
In my conversation with the president-elect,
and any deviation.
Zababban shugaban Amurka na can yana ci gaba da kokarin kafa sabuwar gwamnati bayan lashe zaben shugaban kasar da aka yi ranar 8 ga watan Nuwamba, inda ya kada abokiyar hamayyarsa ta jam'iyyar Democrat Hillary Clinton a wani yanayi da har yanzu masana harkar siyasa da masu fashin baki da masu hasashe suke kokarin gano abin da ya faru. Kai har ta kai ga wani farfesa mai hasashe ya haɗe kwaro bayan da ya yi alƙawarin yin hakan idan har Trump ya samu ƙuri'un wakilan jiha 240 a zaben da aka kammala kamar yadda aka nuna a tashar talabijin ɗin CNN. To a yau shirin namu na duniyar Amurka zai yi dubi ne kan yadda Trump yake shirin yin hulɗa da ƙasashen waje, musamman ma nahiyar Turai da ƙungiyar tsaro ta NATO, da yarjejeniyoyin da Amurka ta shiga kamar ta magance matsalar ɗumamar yanayi. To bayan da aka bayyana Trump a matsayin wanda ya lashe zaben Amurka, ƙungiyar tarayyar Turai ta kira wani taro wanda aka yi ranar Lahadi ta gabata domin yin dubi kan yadda hulɗa za ta kasance tsakanin Amurka da ƙungiyar. Federica Mogherini ita ce shugabar harkokin wajen ƙungiyar tarayyar ta Turai.
The European Union and the United States are partners.
Kungiyar tarayyar Turai da Amurka kawaye ne, kuma za su ci gaba da zama kawaye kan batutuwan da suka shafe mu, waɗanda kuma muke mutuntawa.
Babban sakataren kungiyar tsaro ta NATO Jens Stoltenberg shi ma ya taya Donald Trump murnar samun wannan nasara.
I congratulate Donald Trump.
Na taya Donald Trump murna kan zabansa da aka yi a matsayin shugaban kasar Amurka. Na kuma fatan yin aiki da shi. Yana da matukar muhimmanci hulɗar da ke tsakanin Amurka da nahiyar Turai ta ci gaba da dorewa.
Bonds across the transatlantic bond remain strong.
Sai dai a lokacin yakin neman zabe, zababban shugaban Amurka Donald Trump ya sha sukar yawan kuɗin da mambobin kungiyar ta EU ke bayarwa wajen gudanar da ayyukan kungiyar tsaron ta NATO, inda yakan ce kudaden da suke bayarwa ba sa takakara su kariya. To bayan waɗannan kalamai, fargaba ta shiga zuciyar mambobin kungiyar ta NATO. Luke Coffey, director ne a cibiyar nazarin hulɗar ƙasashe ta fuskar tsaro da ke nan Amurka.
And any deviation
kaucewa daga turbar da aka kafa ƙungiyar ta NATO na da matuƙar haɗari ga wannan haɗin kai, kuma zai aike wani saƙon da ba a so ga ƙasar Rasha.
To sai dai yayin da yake ganawa da manema labarai jim kaɗan kafin ya fara wata ziyararsa ta ƙarshe a matsayin shugaban Amurka, shugaba Barack Obama ya ce Trump ya gaya masa cewa zai ci gaba da mara ƙungiyar ta NATO baya.
In my conversation with the president-elect,
a ganawar da muka yi da zaɓen shugaban ƙasa, ya nuna sha'awarsa ta ci gaba da hulɗa da NATO. Saboda haka, saƙon da nake so in isar shi ne, yana da burin ci gaba da marawa ƙungiyar baya da kuma hulɗa da ƙasashen da ke ƙetaren tekun Atlantika.
Yanzu haka dai shugaban na Amurka na rangadin wasu ƙasashe domin tabbatar wa ƙawayen Amurka cewa ƙasar ba za ta guje su ba.
I'll also signal our solidarity with our closest allies and express our support for.
Ina so na sanar da ci gaba da bada goyon bayan mu ga kowannen mu da ci gaban haɗin kan nahiyar Turai. Hakan zai ƙara ƙarfafa tsaron ƙasar mu ne da kuma tsaron duniya baki ɗaya.
To wannan kenan, Ina kuma batun matsayin da aka cimma ta Paris da aka kulla kan magance matsalar dumamar yanayi a duniya wacce Amurka ke jagoranta. Kada a manta akwai rahotanni da suka rawaito cewa Trump ya ce batun sauyin yanayi wani abin almara ne da ƙasar China ta kirkiro, ko da yake ya musanta faɗa hakan a lokacin da suke muhawara da abokiyar hamayyarsa Hillary Clinton gabanin zaben da aka yi.
Donald thinks that climate change is a hoax perpetrated by the Chinese. I think it's real.
I do not say that.
Amma dai masana a wannan fani na fargabar Donald Trump na iya janyewa daga wannan yarjejeniya ta Paris. Asali ma ya ce zai yi watsi da ita cikin kwanaki 100 da kama aiki. Professor Samuel Finkauza ya yi bayani kan hadarin yin hakan.
Taking that leadership role away would create
babu haufi, janyewa daga wannan jagoranci zai iya samar da gibi. Sai dai abin farin ciki a nan shine, idan har akwai hakan, shine da zarar yarjejeniyar ta fara aiki kamar yadda muke gani, fushewa daga cikinta zai yi matuƙar wuya. Kusan hagara ma a ce ba shiga ba.
To yayin da zababban shugaban ƙasar ke take cikicin bada mukamai, rahotanni na nuni da cewa ana ta kai ruwa rana. Tun tashin farko ya baiwa shugaban kwamitin amintattun jam'iyyar ta Republican Ryan Priebus mukamin shugaban ma'aikatan fadar White House, naɗin da ya sami yabo. Sai dai naɗa Steve Bannon a matsayin babban mai ba shi shawara ya janyo cece-kuce saboda ƙaurin sunan da ake zargin Bannon ya yi wajen yaɗa manufofin nuna fifikon launin fata da nuna ƙyamar wasu al'ummomi. Yanzu dai ba a Amurka kaɗai ba, a duniya ma baki ɗaya. Da yawa an tsaya ne a ga irin kamallo da yin zababben shugaba Donald Trump. Musamman masu goyon bayansa, inda aka sa ido a ga ko za a ga wani bambanci tsakanin Donald Trump a matsayin ɗan takarar shugaban ƙasa da kuma Donald Trump a matsayin shugaban ƙasa. Masu sauraro, baki da abin da shirin namu na duniyar Amurka ya kunsa kenan a wannan makon, sai kuma wani karo idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin waɗanda aka jimroyinsu, ni Mahmud Lalo nake cewa a yi hutun ƙarshen mako lafiya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
To madalla a kai da Mahmud Lalo, da kuma wannan ne muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai, amma wannan karan a taƙaice. To a takaice, shugaban Amurka Barack Obama ya aika da sako jiya Asabar ga matasa 1,000 masu tashi a fadin Latin Amurka da Caribbean game da shugaban Amurka mai jiran gado Donald Trump da cewa kar ku yi mummunan zato da yake jawabi a wani taron jama'a a babban birnin kasar Peru. Obama ya amsa tambayoyi daga matasa da ke cikin taron da suka zaku su san makomar al'amura yayin da Amurka ta samu sabon shugaba. Mitt Romney, wanda ya kasance ɗaya daga cikin mafiya zafaffar suka ga Donald Trump musamman a farko-farkon yaƙin neman zaben shugaban ƙasar Amurka, ya shiga jerin manyan da suka gana da Donald Trump jiya Asabar a ƙoƙarin cike muhimman mukamin gwamnatinsa da shugaban Amurka mai jiran gadon ke yi. Sauran waɗanda suka je club ɗin golf na Trump da ke New Jersey don ganawa da shi sun haɗa da ‘yan gwagwarmayar yaɗa ilimi Michelle Rhee da Betty DeVos, da kuma Janar James Mattis Murabus, wanda ke cikin waɗanda ake tunanin basu jagorancin hedkwatan tsaron Amurka ta Pentagon. Yau Lahadi, masu ra'ayin riƙau a Faransa ke zaben fidda ɗan takarar shugaban ƙasa a zaben da za a yi baɗi bayan yaƙi neman zaben da ya fi raja'a kan damuwa game da kwararar baƙi zuwa Turai da kuma hare-haren masu ra'ayi a Faransa. Bayanin wato bayan ƙuri'ar ficewar Burtaniya daga EU, wadda ake wa laƙabi da Brexit, wadda ta zo da bazatar mutane da dama sun kaɗu da kuma zaben da aka yi ma Trump. To madalla, da takaitattun labaranmu kawo ƙarshen shirin gaba ɗayansa. Da yake bamu da shirin an jima na dare, sai gobe da safe za a ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shiri. Ciki ko har da shirin nan na Ibrahim Alfa Ahmed, wato cikin shiri da gaskiya. Yanzu a madadin kowa da kowa nan sashin Hausa, musamman Ibrahim Ka'almasi Garba da ya taimaka mani wajen gabatar da shirin, da Cuba Hiro Diodone da ya bada umarni, sai injiniyanmu Cornelius, ni Ladan Ibrahim Awake cewa sai gobe.